A zaman taron da ta yi a tsawon wannan mako ne kotun tsarin mulkin ta jamhuriyar Nijar ta nazarci takardun 'yan takarar shugaban kasa kimanin 16 da ofishin ministan cikin gida ya mika mata domin tantance waɗanda suka cancanci shiga fafatawar ta ranar 21 ga watan Fabrairu mai kamawa. A sanarwar da ta bayar wacce aka rarraba wa manema labarai kofinta a ɗazu-ɗazun nan, kotun ta Cour Constitutionnelle ta yi bayani dalla-dalla akan hujjojin da ta dogara a kansu wajen gudanar da aikin tantance takardun waɗannan 'yan takara. Saboda haka ta ce daga cikin mutane 16 da suka nuna sha'awar tsayawa takarar zaben shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa, ɗaya tak ne ta yi watsi da buƙatarsa, wato Abdulkarim Bakaso na jam'iyyar PDP a Nur, saboda dalilai na rashin gabatar da cikakkun takardu, in ji sanarwar kotun. Ta kuma ci gaba da cewa daga yanzu 'yan takara 15 ne suke da izinin gwabzawa a zaben na bana. Waɗannan 'yan takara sun haɗa da Adal Rubaid na jam'iyyar MDR Tarna da Muhammadu Isuhu na PNDS Tarayya, sai Sani Umaru na MNSD Nasara da Ibrahim Yakuba na MPN Kishin Ƙasa da Shehu Ahmadu na RSD Gaskiya da Abdullahi Traore na PPNU da Lawali Magashi na ARD Adalci Mutunci da Kasum Mamu Mukhtar na CPR Inganci da Ahmadu Abubakar Sise na IDR Tabbat, sai Muhammad Usman wanda jam'iyyar MNRD Hankuri ta tsayar da shi, da Hamma Ahmadu na Model Lumana da ke gidan yari yanzu haka, sai kuma Muhammad Jean-Michel Padonu na CDP Marhaba Bikum da Hamisu Muhammad na PJD Hakika da Tahir Gimba na Model Ma'aikata, sai kuma Abdullabo da zai tsaya a ƙarƙashin CDS Rahama. Wannan ya kawo ƙarshen zullumin da magoya bayan wasu 'yan takara suka shiga dangane da abin da ka iya zama hukuncin da kotun ta Cour Constitutionnelle za ta yankewa masu sha'awar ta ba su damar neman shugabancin ƙasar Nijar a bana. Yanzu dai ana iya cewa bakin alƙalami ya riga ya bushe a game da maganar takarar shugaban ƙasa na zaben watan gobe da za a yi a Nijar, domin a tsarin dokokin wannan ƙasa ba a ja da hukuncin kotun tsarin mulki idan ta yanke dole a bi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.